Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 24 ga watan Yuli na shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu ƴan jihar Taraba ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan kalaman da mai martaba sarkin Muryai wanda ya janyo cece ku ce. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Asabar, hukumomi a Afghanistan sun kakaba wata dokar hana fitan dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi na dakile kutsawa da Taliban ke yi. Kungiyar mai ikirarin musulunci tana ƙara samun nasara a filin daga a cikin ƴan makonnin nan, inda suka kai gabda babban birni a cikin larduna 34 na kasar, wato birnin Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ya faɗa wa muryar Amurka cewa an sanya dokar shiga bacci a duk lardunan daga karfe 10 na dare zuwa karfe 4 na asubahi, banda birnin Kabul da Nangarhar da kuma Panjshir. Kungiyoyin ƴan ta'addan sun saba kai hari ne a cikin dare, a don haka sanya dokar takaita zirga-zirgar jama'a cikin dare zai taimaka ainihin wurin dakile ayyukansu na tada zaune tsaye, in ji Ahmed Ziya Ziya. Kungiyar Taliban ta kara kaibin kai hare-hare ne a farkon watan Mayu, lokacin da Amurka da kungiyar NATO suka fara janye sojojinsu da suka rage a Afghanistan. Tun lokacin ne kuma ƴan ta'addan suka kwace ikon akalla gundumomin kasar 420 ba tare da wata rigima ba. Yanzu a makon da ya gabata sojojin Amurka sun ce sun kammala kwashe kashi 95 na sojojinta, kana za su kammala aikin zuwa ƙarshen wata mai zuwa. Yau Asabar, ƴan sandan kwantar da tarzoma a Faransa sun fitsa barkonun tsohuwa yayin da suka yi arangama da masu zanga-zangar kinjinin dokokin COVID-19 da rigakafi a tsakiyar birnin Paris, kamar yadda hotunan talabijin suka nuno. ƴan sandan sun nemi koran masu zanga-zanga a kusa da tashar jirgin kasa da ke cikin babban birnin ta gar St. Lazare, bayan da masu zanga-zangar suka kaɗe wata babur da ƴan sanda biyu ke kai a wasu hotunan talabijin. Hotunan sun nuna ƴan sanda masu tarin yawa a titunan babban birnin. Rikici tsakanin ƴan sanda da masu zanga-zangar ya ɓarke ne a daidai Champs Elysees, inda suka zuba hayaki mai sa hawaye kana akai cunkoson motoci kamar yadda hotuna suka nuna. A wani taro kuma da ƴan siyasa masu aƙidar mazan jiya suka shirya a ɓangaren yammacin birnin Paris, masu zanga-zangar adawa da dokokin annobar COVID-19 sun rika rubutu da ke cewa a daina mulkin kama karya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane 100 sun mutu kana an kwashe wasu dubbai daga inda suke a jihar Maharashtra, a cewar jami'an India, bayan da wani ruwan sama da iska mai tsanani ya afkawa yankin ya haddasa ambaliya da kuma zaizayen kasa. Prime Minister India Narendra Modi ya ce ya yi matukar baƙin ciki da rayuka da suka salwanta. Hukumomin India sun ce an riga an tura sojoji su taimakawa aikin ceto da kuma dubo waɗanda suka tsira. Masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan saman zai ci gaba da zuba har wasu 'yan kwanaki nan gaba. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin yana kan hanyarsa zuwa kudu maso gabashin nahiyar Asiya domin haɗa kai da ƙawayensu akan ƙaruwar ayyukan soji da China ke yi yayin da annobar duniya ta coronavirus ke ci gaba da raunata yankin. Wannan wata ziyara ce mai ma'ana, Austin yana faɗa wa 'yan jarida da ke tare da shi a cikin jirgi zuwa jihar Alaska kafin ziyararsa ta Asiya. Ya ce za mu taimaka wa ci gaban yankin, a don haka babbar manufa ita ce ƙarfafa dangantaka. A mako mai kamawa, Austin zai ziyarci ƙasashen Singapore da Vietnam da kuma Philippines. Wannan ita ce ziyarar farko da babban jami'in diplomasiyyar gwamnatin Biden zai kai a kudu maso gabashin Asiya, kana ziyara ta biyu da Austin zai kai a yankin Asia Pacific, wanda ya kwatanta a farkon mako da babban aikin soja mai muhimmanci ga ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kashi 45 cikin 100 na Amurkawa da ba a musu rigakafin COVID-19 ba sun ce ba su da bukata kada ba su da aniyar yin allurar rigakafin a cewar wani kuri'an jin ra'ayin jama'a wasu kashi 35 cikin 100 sun bayyana rashin tabbas kana suka ce ba su ra'ayin karban rigakafin a cewar binciken da cibiyar nazarin harkokin jama'a ta Associated Press NOC a hali da ake ciki kuma wasu kashi uku a wannan binciken jin ra'ayin jama'ar sun ce lallai ne za su yi allurar yayin da kashi 16 cikin 100 suka ce akwai yiwuwar su yi rigakafin Daraktar hukumar yaki da cututtuka masu yado ta Amurka Rochelle Walensky a cikin wannan lokaci ta kira karuwar cutar a Amurka da annobar rashin yin rigakafi saboda kusan duk waɗanda suka kamu da waɗanda suka mutu da coronavirus a cikin wannan lokaci ba su yi rigakafi ba
To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Nigeria bayan jawabin da mai martaba sarkin Mura Abbas ta fi da yayi kan kabila Fulani bararu da su bar cikin dazukan jihar Taraba wasu al'umar jihar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da kalaman nasa da ya janyo cece kuce ga rahoton da wakilin Salisu Muhammad Garba ya aika mana daga Taraba
Mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida shine dai wanda yake kalaman cikin fushi tare da nuna damuwa kan lamuran da suka jibanci sace-sacen al'umma wanda ya danganta shi ga kabilar Fulani akan cewar su daina in kuwa ba haka ba to za su dauki mataki kamar da yadda al'ummar jihar Taraban suke ci gaba da nuna bambancin ra'ayinsu akan waɗannan kalaman da mai martaba sarkin yayi wanda shi mai martaba sarki ya bawa kabilar Fulani wa'adi akan cewar su yi gaggawan daina waɗannan hali da ake zargin cewa su suke gudanar da shi a fadin kamar da yadda za ku ji kalaman kamar haka
zan yi babban magana kowa ya ji Fulani mu bororo na daji kun zo a kasan nan ku yan uwanmu ne mun yadda ku yan uwanmu ne mu muku maraba to ina son tambaye ku mu kan musulmi ne ko kuma da kuka so yan uwanmu musulmi ne ko kuma musulmai ba dole ku bada wannan amsa in ku musulmai ne to ku zauna daji ku zo kuna daukan mu daya daya sai mun bada kudi ku daina don wannan Allah bai yarda shi ba don haka dole bororo a kasan nan daga yau ya kirga na ba su kwana fada
To shi kuwa ambassador Hassan Jika Ardo wanda ke zama Bafulatani kuma a fefen jihar Taraba wanda ɗaya daga cikin dattawa dake ganin cewar waɗannan kalaman da mai martaba sarki yayi sun yi tsamari kwarai akasari ma dai a nashi mahanga waɗannan kalamar ba su dace ga mai martaba sarkin ba
ni a fahimta na bai kamata ba a zahirci na bai kamata ba sarki muna martaba ne muna daraja babba ne shugaba ne muna ba shi darajar sa amma waɗannan kalaman sun saba ka'ida sun saba doka sun saba tunanin mutum ni ba dan sarauta ba ne amma mun ga yadda ake sarauta wannan sabanin abin da muka san sarakunan mu da muka sani su kowa inuwa ne suke kawo ma kowa babu wani bambancin kabila ko addini ko yanki kowanne zai zo ya shiga a karkashin inuwan su ya rayu kuma in dai mutumin kirki ne abin da muke sarki kenan amma ba saraki ya fito ya fadi irin wannan kalaman muna roƙo sarki yayi hakuri ya yafe amma dole ne mu faɗa mai gaskiya kuma wannan kalaman sarki din nan sun zafafa ainihin sannan kuma ba su dace ba shi da gaskiya magana ni wannan fahimta ta ce
to sai dai na tuntubi wani mai sharhi akan lamuran yau da kullun Dr. Amadi Abba a Jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola shi kuwa gani yayi waɗannan kalaman da mai martaba sarki yayi yayi su bisa ka'ida kuma daidai ne saboda a kawo ƙarshen wannan matsalar
eh kuna samu dai wannan kiraye-kiraye daga masu girma irin su Abbas Tafida da sauransu waɗannan mutane za su sani cewa akwai doka kuma doka za ta iya biya kan kowaye ne in ya karye doka don haka kalaman shi mai martaba daidai yake mun amince da kalamansa kuma waɗannan Fulani da ya kira su ya ga musu su ma Fulani ne kuma su musulmai ne in su musulmai ne su sani cewa akwai dokoki a musulunci yayi waɗannan maganganu ba da sun sa bane zuciyarsa ne ya tashi don haka mun ba mu ba shi laifi ba ko kaɗan a hange abin da muka yi maganan da ya yi daidai
ya sake kira ga mahukunta da su sake mai da hankali domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya
A gaida Salisu Lado da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya dan Allah ina so ku yi min karin bayani akan dalilin da yasa ake yi wa manyan sojoji retire dole a duk lokacin da aka nada musu sabon shugaba a Najeriya shin kundin tsarin mulki ne ya wajabta hakan ko dai dokar aikin sojan kenan shin sai waɗanda suka fi sabon shugaban mukami ko kuma yana shafar na ƙasa ma mai tambaya Badamasi dan dumu muje mai shayi jihar da magaran jamhuriyar Niger za kuma aji kashi na biyu na ansoshin tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Kawo yanzu waɗanne nau'ukan manyan mutane ne Twitter ta taba goge rubutun su a duniya? Me yasa take hakan? Me yasa Twitter ta goge rubutun shugaba Buhari? Wace irin asara kamfanin zai yi? Mai tambaya Bako Haruna Bajoga. Idan malam Badamasi dan dumu muje mai shayi jihar da magaran a jamhuriyar Niger na saurare ga amsar tambayar ka kan dalilin yin retire ma wasu sojoji idan aka nada musu sabon shugaba wanda babban wakilin muryar Amurka bangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samu maka kar in cika mai tambaya da surutu bari in za ku da gefe Hassan Maina Kaina gare ka
mai sauraron mu da kai wannan tambaya a halin yanzu muna tare da group captain Sadiq Garba Shehu mai retire tsohon hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya wanda kuma yakan yi sharhi kan al'amuran tsaro da kuma sauran al'amura na yau da kullum group captain Kadiji tambayar wannan bawan Allah cewar menene yasa in an nada sabon hausan soja a Najeriya sai ga sojoji da yawa sun retire
so assalamu alaikum na farko ina so in ce wato shi aikin soja kusan yana cikin ayyuka ba shi kadai bane amma yana cikin ayyuka da yawa da yake amfani da al'ada yana da tradition aikin soja kuma tradition din nan ya danganta sojan America suna da tradition din su na Ingila suna da tradition din su na India suna da tradition haka su ma na Nigeria suna da tradition din su to in aka ce tradition kaga yana yiwa wani abu ne ba wai an yi doka akai to al'ada in muka ce al'ada ba dole ne ya zama an yi doka akan abu ba amma su wanda suke cikin wannan sana'a sun ga wata hanya ko wani hali ko kuma wani abu da ya kamata wanda yake cikin wannan sana'a ya ci gaba kuma sun ga amfanin shi ko kuma sun yadda da muhimmancin shi magana idan an nada sabon hafsan soja kaga wasu sun yi retire ta taso ne akan shi soja al'adance in na shiga soja kafin kai ko da kwana daya ne to har a mutu kai kana kallo na akan ni abin nan me zan ce gaba da kai ne a wannan aikin soja ko da kwana daya ne in na riga ka shiga soja ko ma a wani makami na sauka in dai na riga ka sa kakin nan to har a mutu ina kallon ka akan cewa kai ugana ne haka kuma wanda yake kasa da kai shi ma har ya mutu ko shugaban kasa ko bai zama kai kana kallon abu na dishi to al'adun soja na ƙasa shi ya kamata ya bi na sama soja yana amfani da wannan rank da kuma seniority na sama shi yake wannan shi yake shine yake jan na gaba to shi yasa wannan to shi kuma tsarin mulki abin da yake
wato kautun ban katse ka ba shi yasa naga lokacin da aka rantsar da shugaba Buhari a karo na farko a wannan zaben na siyasa a lokacin da yake gaisawa da manyan mutane a filin taron sai naga yake mikawa jama'a cewa dan ji mahanu sai naga dan miki hakan da hakan ya dan gashi shakan
to wannan al'ada ce
ko an bar aikin ma
ko an bar aiki ana ce maka har a mutu har a mutu Allah na tuban ba lahira za a ji a shiga wani sojan ba duk wanda ya shiga soja kafin kai yana nan a ƙoganka haka kuma wanda ya shiga bayan kai yana nan a yaronka ko me ya zama ana ganin wannan to tsarin mulki daman da ya ba shugaban kasa wanda ya kuma ba wata doka da ta rage wannan daman da zo akan wannan shine shugaban kasa in yana neman hafsan soja
babban
hafsan soja yana da daman ya dauki duk wani wanda yake so
sai kuma zama kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Baffa Haruna Bajoga game da goge rubutun wasu manya ciki har da shugaba Buhari na Najeriya da kafar Twitter ta yi da kuma dalilan hakan. Idan Malam Baffa Haruna na saurare ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyinka da mai shirin matasa a duniyar gizo din nan Shamsi Hamza Ibrahim ta samu maka daga wani mai dalibta a bangaren kimiyyar kwamfuta wanda ya gabatar da kansa ga Shamsiyar kamar haka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusufuddin A. Yusuf, dalibin ilimi a bangaren kimiyya da fasaha musamman bangaren abin da ya shafi cyber security. Kamar yadda muryar Amurka ta buƙaci na yi bayani akan abubuwan da yake sanyawa Twitter suke goge rubutu. Waɗannan kafafen sada zumunta ana yin hada-hada na kasuwanci, gwamnati tana amfani da shi wajen fitar da bayanai ga 'yan ƙasa da abubuwa da dama, amfani da social media wato kafafen sada zumunta ta hanya mai kyau kenan. To amma kuma su mugaye a duk inda ake wani abu su sukan yi amfani da waɗannan kafafe domin su cullo wasu abubuwa marasa kyau, kamar waɗanda suke yin damfara, kamar masu hacking din account din mutane, wanda suke amfani da social engineering su yi wato abin da ke kiran shi identity theft, kamar su bude account da sunan wani sanannen mutum su dinga cewa ai su wannan din ne har su yaudarar mutane su cuce mutane. Shi ya sanya kowane kamfani a misali kamar Twitter, Facebook da sauran kafafen sada zumunta kowanne suna da policies din su wanda yake tsari ne wanda yake wasu dokoki na wanda kafin ka bude account da waɗannan manhajoji dole sai ka yadda, akwai in ka zo bude account ga akwai wajen accept da agree din nan, duka waɗannan tsari ne wanda ka yadda da dokoki da wannan company ta tsara, kuma suna da ikon su cire dukkan wani abu da ka sanya wanda bai daidai da tsarin su ba, ko kuma su ma kwace account din naka gabaki daya. To amma kuma a bangare na biyu shine waɗannan kafafen sada zumunta a kullun sukan yi tallata hajjarsu wajen cewa ai sun bude shi ne saboda kowa zai iya faɗar ra'ayinsa, saboda yanzu muna duniya ce ta demokradiyya, kana da 'yancin ka faɗa abin da kake so kuma ka faɗi kurakuran jama'a. To amma kuma komai dai yana da iyaka, kamar da dai aka sani dai abin da zai tada hankali ko kuma abin da zai bata sunan wani, duka waɗannan dokoki ne na waɗannan kamfanin ka ko ne da irin tsarin sa. To waɗannan dalilai su suka ba ma ita Twitter dama da iko na cire dukkan wani bayani da za a yi shi wanda bai dace ba. To wannan shine a bayanin a takaice, kuma shine ba su ikon cire rubutu na manya-manyan mutane kamar Donald Trump ya yi fama da wannan, hatta ma sun suspending account ɗinsu, sun ce bari ya amfani da Twitter ba, sun ba shi wasu shekaru duka kafin ya fara yi. Da mutane da dama manya-manyan mutane in muka gangaro ƙasa, abin da ya faru da shugaban ƙasa ya yi tweeting, wato ya yi rubutu dangane da wata matsala da ta shafi ƙasa, wanda hakan ya sanya su Twitter suka goge wannan rubutu. To ra'ayi dai ya sha bamban na dalilin da ya sanya suka cire, kuma wasu sukan ga cewa kamar sun yi amfani da su Twitter ba su yi adalci ba, saboda wasu masu nazari sukan ce Twitter ta yi double standard, ma'ana ta yi wani irin hukunci wanda bai dace ba, saboda shi wancan mai Namdi Kanu mai so ya balle daga Najeriya da mutanansa, akwai rubuce-rubuce da yake yi na batanci da wasu abubuwa wanda suke tada hankali, wanda ya kamata a ce an cire rubutun nasa, kuma su kamfanin Twitter ba su cire ba, san bashi kuma ya za su cire na shugaban ƙasar Najeriya. Wannan dai ra'ayi ne na mutane mabambanta. Alal hakika kuma muka duba bangare na 'yanci na ɗan adam, shine abun da yake bai dace ba, wannan shugaban ƙasa ne, wannan shugaban ƙasa kuma shine the most important citizen a ƙasa ta Najeriya. Kuma in aka lura da tweet din da shugaban ƙasa ya yi, ba wai tweet ne na tada hankali ko wani abu, a'a gargaɗi ne ga mutanen da suke nema su tada hatsaniya a ƙasa, aka yi musu domin su dawo hankalinsu su gane cewa fa akwai doka da oda a ƙasa, wanda wannan shi ya ɓata mutane rai, wanda kuma hakan ya janyo cewa an banan din Twitter din gabaki ɗaya ma a Najeriya an daina amfani da ita, wanda wannan ba ƙaramin babban asara zai janyo ma Twitter ba, sabila da
in aka duba waɗanda sai mafiya yawancin mutanen da suke fiye suke amfani da Twitter a Afirka gabaki ɗaya Najeriya muna da kaso mafi yawa a cikin mutanen da suke amfani da Twitter shi yasa yanzu kika ga cewa suna ta kokari su samu su daidaita da ita gwamnatin Najeriya wajen ba mu ƴan ƙasa damar su ci gaba da amfani da ita wannan manhajar kuma ina tunanin cewa dai a yanzu dai sun gane kuskuren su saboda mutum ya rasa Najeriya to fa Afirka fa ina ni tabbatar miki ya rasa babbar kasuwa a Afirka gabaki daya duk da cewa akwai masu satar hanya ta bayan fage na VPN fa amma shi wannan abun ba shi da tasiri mutane da yawa ma ba sa amfani da shi gaskiya saboda ba dadi sosai Twitter ba ta dadi kamar yadda dai waɗanda suke shiga Twitter suke ba da labari Allah ya sanya alkhairi gode
sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu na ansar tambaya kan dalilin yin ritaya ma wasu sojoji idan aka nada musu sabon shugaba da ma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin group captain Sadiq Garba da Malam Yusufuddin A Yusuf da suka ansa mana tambayoyin da wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Shamsi Hamza Ibrahim ni Ibrahim Kalma Si Garba ke muku fatan alheri wassalam
a gaida Ibrahim Garba to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba da shirin mu shankata da wannan wakar yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya
wasanni a takaice
Kasar China ta lashe lambar zinari ta farko a ranar farko ta gasar wasannin motsa jiki na Olympics a birnin Tokyo na kasar Japan duk da korafin tsananin zafi da ake ta yi a gasar kasar China ta rike tarihinta na mamaye lambobin farko a gasannin Olympics sa'ad da yar kasar ta China Yang Qing ta lashe lambar ta farko ta gasar a bangaren gasar harbin bindiga ta zarar mita 10 a jiya Juma'a ne aka bude gasar da aka tsara gudanar da ita a shekarar bara ta 2020 amma kuma aka dage ta sakamakon annobar coronavirus da ta mamaye duniya to sai dai ƴan wasan da ke fafatawa a bangarori daban-daban na gasar sun yi korafin tsananin zafi a yayin da ƴan wasan tennis da dama suka yi takiran da dage buga wasu wasanni har ya zuwa yammaci a dai bangaren kuma kasar Sweden ta yi nasarar doke Australia da ci 4-2 a bangaren kwallon kafar mata ta gasar ta wasannin Olympics wannan nasara da ta samu karo na biyu a yau Asabar ya ba ta damar samun tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar bayan da akarawarta ta farko ta sami doke kasar Amurka ita kuwa kasar Zambia kullun doki ta yi da China a bangaren na kwallon kafar mata da ci 4-4 Canada ta doke Chile da ci 2-1 Netherlands ta yi kullun doki da Brazil da ci 3-3 Japan ta sha kashi a hannun Burtaniya da ci 1-0 yayin da Amurka ta lallasa New Zealand da ci 6-1. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta sake wani sabon yunkuri na sayan dan wasan Borussia Dortmund Erling Haaland. Chelsea din ta tattauna da Dortmund din akan musayar dan wasan mai shekaru 21 da kuɗi da kuma ƙarin wasu ƴan wasa. To sai dai rahotanni sun bayyana cewa Chelsea din a yanzu ta yi tayin dan wasan da tsabar kuɗi kasa ne kawai har fan miliyan 130, wanda shine farashi na ƙarshe da take iya biya akan dan wasan, wanda kuma kan iya kasancewa farashin dan wasa mafi tsada a tarihi a Ingila. Ko baya ga Haaland, Chelsea din tana fafutukar sayan wasu zaratan ƴan wasa domin karfafawa kungiyar da ta lashe gasar zakarun Turai, inda yanzu haka take zaurucin ƴan wasan gaba da suka hada da Harry Kane da Romelu Lukaku. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila, Ole Gunnar Solskjaer, ya rataba hannun tsawaita aikin sa a kungiyar har ya zuwa shekara ta 2024 tare da zaɓin ƙarin shekara ɗaya a can gaba. Kocin ɗan ƙasar Norway mai shekaru 48 ya soma aikin horar da ƴan wasan kungiyar na dindindin ne a watan Maris na shekara ta 2019, bayan da ya yi aiki na riƙon ƙwarya na tsawon watanni uku sa'ad da kungiyar ta raba gari da Jose Mourinho. Solskjaer ya jagoranci kungiyar ta United ta karkare kakar wasannin da ta shige a matsayin ta biyu a tebur, haka kuma ta fafata wasan ƙarshe ta gasar Europa League amma kuma aka doke ta. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Yau Asabar, hukumomi a Afghanistan sun kakaba wata dokar hana fitan dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi na dakile kutsawa da Taliban ke yi. Kungiyar mai ikirarin musulunci tana ƙara samun nasara a filin daga a cikin 'yan makonnin nan, inda suka kai gabda babban birni a cikin larduna 34 na kasar, wato birnin Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ya faɗa wa muryar Amurka cewa an sanya dokar shiga bacci a duk lardunan daga karfe 10 na dare zuwa karfe 4 na asubahi, banda birnin Kabul da Nangarhar da kuma Panjshir. Kungiyoyin 'yan ta'addan sun saba kai hari ne a cikin dare, a don haka sanya dokar takaita zirga-zirgar jama'a cikin dare zai taimaka ainihin wurin dakile ayyukansu na tare zaune tsaye, in ji Ahmed Ziyaziya. Yau Asabar, 'yan sandan kwantar da tarzoma a Faransa sun fitsa barkonin tsohuwa yayin da suka yi arin gama da masu zanga-zangar kin jinin dokokin COVID-19 da rigakafi a tsakiyar birnin Paris, kamar yadda hotunan talabijin suka nuno. 'Yan sandan sun nemi koran masu zanga-zanga a kusa da tashar jirgin kasa da ke cikin babban birnin ta gar Saint-Lazare, bayan da masu zanga-zangar suka kaɗe wata babur da 'yan sanda biyu ke kai a wasu hotunan talabijin. Hotunan sun nuna 'yan sanda masu tarin yawa a titunan babban birnin. Rikici tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar ya ɓarke ne a daidai Champs Elysees, inda suka zuba hayaki mai sa hawaye kana aka yi cunkoson motoci kamar yadda hotuna suka nuna. Sama da mutane 100 sun mutu kana an kwashe wasu dubbai daga inda suke a jihar Maharashtra, a cewar jami'an India, bayan da wani ruwan sama da iska mai tsanani ya afkawa yankin ya haddasa ambaliya da kuma zaizayen ƙasa. Prime Minister India Narendra Modi ya ce ya yi matukar bakin ciki da rayuka da suka salwanta. Hukumomin India sun ce an riga an tura sojoji su taimaka wa aikin ceto da kuma dubo waɗanda suka tsira.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an juma da Asuba, wasu abokan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Magyari da ya ji ni gabatarwa, da kuma Hailu da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.